Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan abun lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 8 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
A yau Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. A jiya Asabar, ƴan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da laqab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta dauka. A yau Lahadi ne wani karamin kwamiti na ƴan rajin Beijing zai rantsar da wani tsohon babban jami'in tsaro da ya jagoranci murƙushe zanga-zanga da fafutukar goyen bayan demokradiyya a Hong Kong a matsayin sabon shugaban birnin, inda ake hada-hadar kasuwanci.
Tokanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa da daren jiya wasu 'yan ta'addar daji sun afkama wani gari a jihar Sokoton Najeriya, inda suka kashe mutane 7.
Tun kada dauki wasu mutum 6 mata, mace 5 da namiji 1. Safi ana wayewa su da muka yi ta bayan daji, sai muka dauki 'yan uwan mu ga sunan su musu jinin sun harbi.
Za a ji ƙarin bayani game da ayyana 'yan ƙungiyar a waren IPOP ta ƙasar Ibo da Burtaniya ta yi a matsayin 'yan ta'adda. Za kuma a ji halin da ake ciki na matuƙar rashin ruwan sha a yankin Agadez na Jamhuriyar Nijar. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. Shugabannin kasashen Burtaniya, Canada, Faransa, Italiya, Japan, Jamus da kuma Amurka za su gana da Zelensky don nuna goyon bayan su ga Ukraine, yayin da take kokarin kare kanta daga mamayar Russia da ta fara a watan Fabrairu. Kungiyar ta G7 ta yi alkawarin ba da biliyoyin dalar Amurka ta fannin agajin soja ga Ukraine. Taron na yau Lahadi na zuwa ne kwana ɗaya kafin bikin ranar Victory Day a Russia da ake yi shekara-shekara don tunawa da shekara 77 da tarayyar Soviet ta samu nasara akan sojojin Nazi na Jamus. Ana bikin ranar a duk faɗin Russia tare da faretin soja. Jami'an Ukraine sun gargaɗe 'yan ƙasar a kan yiwuwar ganin ƙarin hare-hare gabanin bukukuwan ranar da za a yi a gobe Litinin a Russia. A jiya Asabar, 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da laqab a bainar jama'a a Afghanistan. Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islama ta dauka akan haƙoƙin mata a cikin watanni 9 tun bayan da ta sake kwace mulkin kasar. Shugaban Taliban Haibatullah Akhundzada shine ya fada dokar da ke buƙatar dukan matan Afghanistan su kiyaye ta, a cewar ma'aikatar aiwatar da dokokin musulunci da 'yan Taliban ke yi a lokacin da take bada bayani a wani taron manema labarai a Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa maharramin mace, wato mahaifinta, yayanta ko mijinta, za a tura musu saƙon gargaɗi kafin a tsare su a gidan yari tsawon kwanaki 3 idan macen ba ta rufe fuskarta ba a wajen gida. Ma'aikatar ta ce za a kori mata ma'aikatan gwamnati daga bakin aiki idan ba su rufe fuska ba. Haka kuma za a dakatar da maza ma'aikata daga bakin aiki idan aka samu macen da ta fito daga gidansu ko iyalinsu da laifin karya dokar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu 'yan ta'addar daji suka tafka ta'asa a jihar Sokoto da daren jiya. Muhammad Nasir, gare ka.
mazauna garin Takakume da ke karamar kumulkin Gwarayo a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya da ranjiya Asabar sun dauki bakuncin yan bindiga wanda suka afka garin suka tarar da jama'a falke daga nan suka soma musu ayar wuta. Wasu daga cikin wadanda suka fafata da yan bindigar sun bayyana yadda lamarin ya faru.
Ni sunana Alhaji Suleiman Kwadu. Sun yi mana shigar sumbi. Ga inda muka kallon za su fito sai suka hito mu ta wani gefe. Sun haribe mu ma haribe su. Su suna da AK mu kuma muna da toka. Har suka kashe mana mutum guda wannan lokaci muka kashe musu mutum guda. To bayan muna cin muna fama da su ashe sun zagaya ta wani gehe. Sun kada dauki wasu mutum shida mata. Mace biyar da namiji daya. Safi ana wayewa sai aka kura muka hita bayan daji sai muka iske yan uwan mu ga sunan su yi musu jinin da sun harbi su.
A lokacin da ni hita wurin aiki, ina hita su kuma ga su suna kawowa. To muka sha artabu da su ni yo gudu. Ni shigo gida saboda mahaifiyata ba ta lahiya da dauke ta isa daki sai ga Fulani guda biyu su ma kaina. Har cikin gidana. To a lokacin ne da Allah ta'ala Ubangiji bai doro min wahala ba sai suka doro cewa ina ya shiga kuma gani tare da su.
Shugaban karamar hukumar mulkin Tagwaranyo Abdulwahab Yahaya Gwaranyo wanda da shi ake jana'izar mutanen bakwai da aka kashe a bangaren mutanen garin na Takakume ya ce zuwa yanzu dai kura ta lafa a yankin.
Ko da suka zo dai Allah ya kaddare mutanen garin suna falke gaskiya ba su yi bacci ba. Musayen wutar da suke yi da sauran mutanen garin sun kashe sun halibe mutum daya wanda shi ya mutu amma dai akwai wasu mutum biyu zuwa uku wadanda aka yi rauni wadanda su gaskiya da sauki. To su wadannan matan guda biyar da kuma namijin guda da suka fita da su sai mutanen gari suka bi su yan banga sai suka kashe musu mutum guda. Dalilin kashe musu wannan mutum guda din shi yasa suka kashe wadannan mutanen guda shida. Shi ya ba da jimla wadanda aka kashe mutum bakwai. A yanzu gaskiya alhamdulillah an samu kwanciyar hankali dan sojoji sun zo kuma yan sanda sun zo. Mun zo da ni da bayi da shi Famsek da sauran hakimai da limamai wayannan bayan Allah an yi musu sallah. Su kuma waɗanda suka yi ta'addancin labarin sun bi hanya suna ɗauke da wasu mutane biyu da ƴan bangan garin suka yi rauni.
Na ne mijin ta bakin rundunar ƴan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakin rundunar a Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad ga muryar da ci gaban labaran duniya.
A yau Lahadi ne wani karamin kwamiti na 'yan rajin Beijing zai rantsar da wani tsohon babban jami'in tsaro da ya jagoranci murƙushe zanga-zanga da fafutukar goyon bayan demokradiyya a Hong Kong a matsayin sabon shugaban birnin inda ake hada-hadar kasuwanci. John Lee, dan shekara 64, shine kadai dan takarar da ya samu damar lashe zaben shugabancin birnin Beijing da zai maye gurbin shugaba mai barin gado Carrie Lam. Nasarar da ya samu za ta sanya jami'an tsaro a babban mukami a karan farko tun bayan tashin-tashinar da aka yi cikin 'yan shekarun nan a birnin da rikicin siyasa da kuma matakan annobar COVID-19 suka shafa sosai. Wani kwamitin zaɓe wanda a yanzu ya kunshi mutane 1,461 shine ya zaɓi shugaban birnin, adadin da kashi ƙasa da ɗaya ne cikin 100 na al'ummar birnin. Hukumar 'yan sandan kasar Ghana ta bayyana cewa wasu mayaka a Burkina Faso na taimakon wani bangare a rikicin kabilancin da yaki cinyewa a gundumar Boko da ke jihar arewa maso gabashin Ghana wadda ta hada iyaka da Burkina Faso. Hukumar ta ce muddin ba a dauki mataki a kai ba to 'yan ta'adda za su iya daukar wannan damar tare da samun mazauni a Ghana. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malam Usman Muhammad Mansur, wakilin al'umman Zango a fadar Sufeto Janar din Dakarun 'yan sandan kasar Ghana, ya tabbatar da wannan ikirarin Dakarun.
Mutanen da suke fitowa a Burkina Faso suke shigowa Boko, haka nan ne suna da ƴan uwa. Recently din ga akwai wanda ya yi video ma ya gwada ya rike-rike da bindiga a cikin Burkina ya yi wannan video ya ce ƴan waye shi Musawa da aka kashe a cikin Boko. In gaskiya in su suka shigo cikin Boko ba za su bari garin ya yi tanyi ba. akwai abun da ake ce intelligence report, aka gada aka gane kamar lalle tabbas waɗansu kabila na shigowa cikin garin Boko, suna sa hannun fadan da ke tafiya game da batun kabilanci.
Mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Malam Irbad Ibrahim, na ganin bai kamata Ghana ta alakantar kicin kabilanci da ƴan ta'adda ba.
Ayi la'akari fitina kwance take, ba sa hankali ba shi mu lauye kanmu da abin da yake ya sha bamban da irin maslahanmu na bangaren tsaro. Cewa Ghana na tanade ta kiyaye kanta da hare-hare da muka gani kamar a Najeriya, Boko Haram, sauran wurare a Burkina, abin da ake gani cewa ana kokari a kiyaye kasan Ghana abu ne mai kyau, amma fitina in tana nisa da kai, in wani alloba ta same ka, ba ka ke kiro wannan fitina kallaka na mai ta alloban wannan suna. Amma dole ne idan wani abu ya hauku a ce tunda yan Burkina na ciki, shi dai watakila terrorist za su attack Ghana.
Na tuntubi maga kujerar majalisar tsaron gundumar Boko, Honorable Hamza Amadu, a inda yake cewa a bare dai wasu ƴan ta'addan kasar Burkina Faso sun kusanci Ghana, amma dakarun soja sun kora su.
Terrorist in Burkina muna kiran shi insurgent. Gaskiya dai muna da labari su suna nan. To last year sun zo kusa da border mu, she sojoji da immigration tax force sun bi su da bindigogi suka gudu, da suka gudun nan shike da ba su taba komowa kuma ba. Gwamnatin mu na Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya na da wani defense intelligence da aka doka, ana monitor su on sun kuso border mu together with national security muna gadewa. So fadan Boko nan shi daban ne da wannan kuma, yasa sojoji da military da police da immigration tax force and dukkan da suke na da national security operative muna monitor cikin fadan mun nan, ba a kawo mutane from wannan insurgents su zo su yi fada ba.
Boko da ke jihar arewa maso gabashin kasar Ghana na daga cikin garuruwa da harkokin kasuwanci ya bunkasa sosai, amma rikicin kabilanci na tilasa al'umman yankin tserewa domin neman mafaka.
Ne ni Rufai kowa san ni daga Boko, shi mun gudu mun zo na ma iyayen mu na da so kullun cikin fargaba muke.
A baya-bayan nan sai da aka rufe makarantu tare da kasuwanni sakamakon rikicin kabilancin. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adams da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan ayyana kungiyar IPOB da Burtaniya da kuma gwamnatin Najeriya suka yi da kuma tasirin yin hakan wato a zaman ƴan ta'adda. Lami Abakar, gare ka.
A baya-bayan nan ne dai ƙasar Burtaniya ta ayyana haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra a matsayin kungiyar ta'adda. Hakan kuma na nuni da cewar ƙasar ta Burtaniya ta ce labudda ba za ta baiwa 'yan kungiyar mafaka ba sakamakon ayyukan da take yi na tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin kasar. Da koyaya 'yan kungiyar ta IPOB suka ji da wannan mataki na ƙasar ta Burtaniya. Musta Cinanzo Inwachiku, wani mai ƙarfin faɗa aji a cikin kungiyar ta IPOB, ya ce
they are not going to succeed because there is no evidence to prove for the allegation they are giving to IPOB.
Yana cewa ne ra'ayina dangane da wannan babban zargi da ƙasar Burtaniya ta yi wa kungiyar IPOB na ayyana ta a matsayin ta 'yan ta'adda, na tabbatar maka da cewa ba za su yi nasara a kanmu ba, domin wannan kungiya ta mu ba ta 'yan ta'adda ba ce, kuma ina so in shaida maka cewa ba su da wata hujja mai ƙarfi ta yin wannan magana. Muna tunanin cewa dai an shirya da su ne domin a kawo cikas a kungiyar ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra. Mu IPOB ba 'yan ta'adda ba ne, kuma ba da jimawa ba. Na ga wani bidiyo inda yake cewa kungiyar ta IPOB ita ce take da hannu wajen kashe wasu sojoji biyu, kuma wannan abin takaici ne.
I condemn is very condemnable.
To a shekara ta 2017 ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. bisa zargin da hukumomin kasar ke yi mata wajen tada zaune tsaye da kashe-kashe masu sharhi akan harkokin yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan mataki na kasar Burtaniya. Dr. Bala Sale da Wakin Tofa mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a kasar.
Gaskiya wannan a gani na sun yi daidai saboda anashin shine sunan su kuma shine al'adar su shine abin da suka sa a gaba ta'addanci.
Gwamnatin Najeriya dai ta zargi shugaban kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu wanda yake da shaidar zama kasar Burtaniya da laifin cin amanar kasa wanda kuma yanzu haka yake tsare hannun hukumomin kasar inda yake jiran hukuncin kotu bayan kammala wata ziyara ta yini biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Ebonyi dake yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wasu shugabannin kabila ta Ibo sun roki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya saki dan nasu Mr. Nnamdi Kanu wato shugaban kungiyar ta IPOB a wata ganawa ta musamman da suka yi da shi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kan bari mu kada Jamhuriyar Niger inda aka shiga matsanancin rashin ruwan sha a yankin Agadez. Hamid Mahmud Garika.
Matsalar karancin ruwa a jihar Agadez ta ƙara ta'azzara ne tun kafin azumin watan Ramadan, wanda har yanzu jama'ar unguwanni da dama ke kokawa kan yadda suka shafe tsawon kwanaki ba tare da sun ga ruwa a cikin famfunan su ba, lamarin da ya sa matsalar ruwan sha a Agadez ta fara zama babbar barazana.
Mun kai wasan kwana 40 ba mu da ruwa, kullun wahala muke sha, ruwan 300 kullun muke sha, tunda azumi ya kama mu dai a ruwa ko tak ba mu gani ba, irin wangama a ba mu yi a cire gobe ba mu taba gani ba. Wani bi mata tsarhe uku mace tana dauke da kura,
muna cikin mawuyacin hali. Ni yanzu a karamin takadidi yaro 8 gare ni, ban da halin sayan ruwa, kura ma sai na arab tuwazir di matan mu tai neman ruwa.
Muna da matsalar ruwa mu watan da anka kama azumi, wallahi inda kun ga gajar ne yadda muke ba mu iya tahiyan ma.
La'akari yadda matsalar ke ƙara girma a jihar Agadez ya sa gwamnatin baiwa wani kamfani aikin samar da ruwan sha ga al'ummar, a cewar Inusa Bala Adamu, daraktan da ke kula da albarkatun ruwa a Agadez.
Kowa ya san da Agadez ya kuma matsala, don ka su ma sun san da wannan, ai dan shi ne suka ba sabon entreprise don a shi aiki ne.
Ita matsalar ruwan Agadez din ga kusa abin da kawo ta, kaman su injina da su forage duka-duka abin suke badawa 11,000 metric cube suke badawa per jour. Agadez tana so bukatan 15,000 metric cube per jour.
Wasu 'yan kungiyar farfulla a jihar Agadez na diba yiwuwar kai karar kamfanonin samar da ruwa a gaban kotu idan gwamnatin ta kasa samu hanyoyin magance matsalar, a cewar Alkasun Mato, 'yan kungiyar farfulla a Agadez.
Mun kai kona da 120 har yanzu matsalar ruwa ba ta kare ba, wannan ba yi ba ne. Wanda aka ba ya kasa amshewa ake a ba wani. In mun riba ta magana mun fa za mu kai kara.
Ruwa aka ce shine ginshikin rayuwa, don haka samar da tsabtataccen ruwan sha ga jama'a wani nauyi ne da ya rataya a wuyan kowace gwamnati. Sai dai masharhanta dai na ganin batun cimma burin samar da ruwan sha mai tsabta da kuma wadatarsa a Niger wani babban kalubale ne ga hukumomi. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Hamid, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. To a yau shirin zai duba ne game da wani rahoto da kamfanin tsaro na yanar gizo a duniya, wato Sophos, ya fitar da ke cewa kashi 71 cikin 100 na kasuwanci a Najeriya. Bincike ya bayyana cewa sun yi fama da biyan kudin fansa na manhajoji a shekarar 2021, sama da kashi 22 cikin 100 kenan idan aka kwatanta da shekarar 2020. Kazalika rahoton ya bayyana cewa jimillin kudin Amurka 706,452 ne. 'yan kasuwa daga Najeriya suka biya a matsayin kuɗin fansa ga masu aikata laifuka ta yanar gizo. Cewar rahoton kashi 44 cikin 100 na ƙungiyoyin da ke da bayanan sirri sun biya kuɗin fansa don dawo da bayanansu. Duk da cewa suna da wasu hanyoyin da za su iya bi wajen maido da bayanan nasu kamar ta hanyar rumbun ajiya. To tambayar namu a nan ita ce, me ake nufi ne da cyber attack, wato hari ko hare-hare da ake kaiwa ta yanar gizo? Domin amsa wannan tambayar, shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin ƙwararre kan sha'anin kwamfuta da yanar gizo, wato Yusufuddin A. Yusuf, wanda zai mana ƙarin haske game da wannan batu.
Kamar yadda kuka buƙaci ne bayani akan cyber attack, kuma saboda rahoton da ya fito daga wato wannan global security firm wanda ake kiran su Sophos, wanda suka fitar da cewa kashi 71 na dukkanin wato kasuwanci da yake gudana a yanar gizo na Najeriya wato ya samu matsala daga wato cyber attack, wanda hakan ya sanya dole sai sun biya abin da ake kiran shi ransomware. So waɗannan wasu terminologies ne wanda cyber security experts ke amfani da shi wajen bayani akan abubuwan da suke faruwa na wato matsaloli da ake samu a internet. So na farko dai, shi kansa karan kansa cyber attack ɗin menene cyber attack? Wato cyber attack shine a misali mutum ne yana da wato account ɗinsa, misali mu ce a wani company da yake online, ko irin online shopping companies din nan. So kana da credit card details ɗinka da everything naka duka yana nan a wannan wato website na wannan kamfanin. So kawai sai ka receive din email daga wannan kamfanin, baka san cewa wannan email din ba da kamfanin bane, za ta iya wa wannan kamfanin ita ma din an yi hacking din wato gabaki ɗaya kamfanin ne, sai wani ya ji ya amfani da resources din wannan kamfanin ya turo maka email din. A lokacin da ya turo maka wannan email din, sai ka wato ainihin accepting din email din, sai ka shiga sai ga cewa okay, akwai wani form da aka ce ka cika wanda zaka saka password ɗinka da username da password ɗinka da dukkan wasu credentials ɗinka, wanda kana ganin kaman wato wani authentication process ne da zaka bi na daga wannan kamfanin, baka san cewa za a sace maka wato ainihin bayananka bane na sirri. A lokacin da suka sace, sai ga kowa sun shiga account ɗinka sun maka sata, sun kwashe maka gabaki ɗaya kuɗinka. To wannan shi ake kira cyber attack a wato takaice cikin misali.
Na'am. To ta yaya mutum zai gane cewar an masa kutse ko an kai masa hari ta yanar gizo?
To mutumin da ya samu waɗannan cyber attack ɗin, wasu kamfanonin kuma zaki samu cewa cyber attack ɗin da ake musu shine, zaki ga website ɗin, website ce a sana harkar kasuwanci, kawai sai ga mutane sun yi login kawai ba sa samu su shiga wannan site ɗin, sai a kai su wani site daban. Wato ko kuma ki samu cewa site ɗin tie down, ko kuma ki samu dai site ɗin ba ta functioning yadda ya kamata, wanda yake affecting ɗin businesses ɗin su. Wannan shine wato irin cyber attack da businesses suke samu, wanda yana daga cikin abin da mafi yawanci wato 'yan kasuwa na Najeriya suka samu matsala akai.
To su waye suke aikata wannan abu ne?
Waɗanda suke wannan abu su ne hackers. Hackers ɗin idan suka yi wannan abin, shine suke bada abin da ake kiran shi ransomware. Ransomware shine kaman maganin wannan matsalar attack ɗin da aka yi ma wato wannan company. Wato shi wannan ransomware an samu wato kalmar ne daga kalmar ransom. Ransom kinga kuɗin fansa kenan. Waya kuma shine kaman mu ce software, hardware, waya, wato waya kaman wasu money technology ne dai na computer. Wato ransomware wato waya ce, wato ainihin software ne wanda za ta dau, zaka baga da za ta fanshe ka daga matsalar da ka samu, wanda waɗannan kamfaninka za su cire kuɗi su bayar sai a ba su wannan ransomware din, sai ta fixing din box din. Ma'ana waɗannan hackers din su suka kawo matsalar, sannan ana kana so a gyara matsalar, sai ka ba su kuɗi kafin su gyara maka matsalar. Wannan shine ransomware a takaice.
Wasu irin hanyoyi ya kamata a bi wajen kare kai, sannan kuma ta yaya wannan software din suke yin tasiri wajen kai hari ga ayyuka ko bayanan sirri na mutum a yanar gizo?
Akwai hanyoyi da ya kamata a ce an bi an kare kai, sannan kuma akwai hanyoyi daban-daban da suke bi si attacking din system. Akwai kaman malware attack. Malware attack shine wanda za a turo maka wato link ko ta inbox ɗinka ko ta email ɗinka, sai kawai ka accept, ko kuma ka je ka downloading din wani file a internet, ta kai downloading baka san cewa akwai wato wasu malicious code wato a ciki ba, wanda suke suna spying din system ɗinka, suna stealing din information daga system ɗinka, suna kai ma wannan hacker din, shi ake kira malware attack. Sannan da sannan akwai SQL injection. SQL injection shine inda za a shiga database din wato company, kaman wato rumbun wato bayanai na wannan company, sai injecting musu wasu malicious code, sai su dinga redirecting mutane zuwa wani waje, ko kuma dinga kawo wato wasu matsaloli a jikin wannan database din. Sannan da phishing attack. Phishing attack shine kaman wato wani page ne za bude maka wanda yake is a deceptive page wanda zaka dauka cewa kamfanin da kake da harka da su sune suka turo su page din su ne alhali ba page din su bane, kamar yadda ake ma mutane na Facebook da wasu abubuwa kika cewa mutum ya shiga wani link sai ya dauka cewa ai na Facebook ne, bai san cewa ba na Facebook bane, sai kaga sa details din ka gabaki daya sai a sace wannan bayanin a shiga cikin page din ka kuma a hack maka account din ka kuma baka san cewa kai ka bada bayanin ba, wannan shi ake kira phishing attack wato an yaudare ka kenan. So akwai hanyoyi daban-daban dai na waɗannan attack din, so ya zaka yi mutum ya kare kansa daga wannan matsaloli. Wato ana kare kai ne daga matsalolin nan daga wato amfani da cyber security wato techniques wato ko kuma ka hire din cyber security professionals wanda za su kawo abubuwa daban-daban wanda za su kare ka daga waɗannan matsaloli, wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suke amfani da shi shine suna amfani da abin da muke kiran shi firewall. Firewall shine wato wani software ce da take tsayawa a tsakanin wato system ɗinka da abin da yake fitowa daga wato ainihin waje, inda za ta dinga wato filtering din dukkan wasu traffic da yake shigowa cikin system ɗinka, tana tabbatar da cewa tsaftatacce ne kafin ya shiga. Wato a takaice dai wannan shine wato bayanin.
Madalla. To ma sauraro, a nan zan jabirki cikin shirin na wannan lokaci, sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon maudu'in. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
To mun gode Shamsiyya, ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Baffa Haruna Bajuga da Ahmad Ladan Girkau da Yusuf Sani Tanduru. Suka ce ba mu ji daɗin harin da wasu 'yan bangar siyasa suka kai wa 'yan jarida a jihar Gombe ba, idan aka yi la'akari da cewa shi ɗan jarida mutum ne mai haskakawa a al'umma. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yunkurin kamfanonin sadarwa a Najeriya na ƙara kuɗin kira da aika saƙo da kuma data, a gaskiya wannan shiri san bai dace ba, duba da cewa wayar salula ita ce hanya ɗaya tilo da ta rage wa talakan Najeriya wajen sada zumunci. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajuga. Suka ce mana kira ga 'yan uwanmu mata da su dinga jan kunnen 'ya'yansu, musamman a wannan lokaci da harkokin siyasa suka so makarawa a Najeriya, don su kaucewa ayyukan bangar siyasa da tara tarzoma don buƙatar wasu 'yan siyasa. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa ya kamata shugabanninmu su sani cewa sai da kwanciyar hankali da sukuni sannan zaben shekarar 2023 da suka mayar da hankali a kai zai yiwu. Don haka idan ma sun manta ne to mutuna musu, kuma idan lokacin saukar su yayi dole ne su sauka. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga, ya ce kira na ga al'umman Najeriya shine ya kamata mu yi nazari wajen zaben shugabannin da za su mulke mu a shekarar zabe ta 2023. Kar kabilanci da bangaranci da bambancin addini su yi tasiri wajen hana mu zaben 'yan takara masu nagarta. Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah, amin.
To a gaishe ki, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
A yau Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana ta yanar gizo da shugabannin kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice. Shugabannin kasashen Burtaniya, Canada, Faransa, Italiya, Japan, Jamus da kuma Amurka za su gana da Zelensky don nuna goyon bayansu ga Ukraine yayin da take kokarin kare kanta daga mamayar Rasha da ta fara a watan Fabrairu. Kungiyar ta G7 ta yi alƙawarin ba da biliyoyin dala Amurka ta fannin agajin soja ga Ukraine. A jiya Asabar, 'yan Taliban suka sanar da cewa tilas ne mata su sanya hijabi da liƙab a bainar jama'a a Afghanistan,
Wannan shine mataki na baya-baya da kungiyar mai kaifin kishin addinin Islam ta dauka akan haƙoƙin mata a cikin watanni 9 tun bayan da ta sake kwace mulkin kasar. Shugaban Taliban Haibatullah Akhundzada shine ya fidda dokar da ke buƙatar dukkan matan Afghanistan su kiyaye ta. A cewar ma'aikatar aiwatar da dokokin musulunci da 'yan Taliban ke yi a lokacin da take bada bayani a wani taron manema labarai a birnin Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa maharramin mace, wato mahaifinta, yayanta ko mijinta, za a tura musu sakon gargaɗi kafin a tsare su a gidan yari tsawon kwanaki uku idan macen bata rufe fuskarta ba a wajen gida.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Lina Sahilu wanda shi kuma ya hada sautin da kuma injiniyanmu na yanzu Charleston, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.